wani garin da a ce kurba manja da zalla
wani garin
bai kai gabas da nisa ba
wani garin
bai canje da asuna ba
madalla ba sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari banban A wannan makon shirin ya tattauna da wani dan Najeriya Bahaushen da ke da burin yada al'adun Hausa a Turai ta hanyar amfani da waka da rawa da masalan kidan Hausa da ya zamanantar To baƙonmu na wannan makon kenan sai a biyo mu dan jin yanda Bello Cisco ya kudura aniyar sauya tunanin wasu daga cikin al'umma da ke yi wa Hausawa kallon waɗanda ba su da burin da ya zarta yin ƙananan sana'o'i sunana Ramata Garba Baba
suka ce ni ne nan ba
ɗaya to gabanin sakin album na Niger to Germany ne na halarci bikin kaddamar da sabon album na mawaƙin a birnin Stuttgart da ke ƙasar Germany Inda daga bisani muka tattauna da Cisco da tawagarsa.
So jama'a assalamu alaikum. Sunana Bello Abubakar Sharif wanda aka fi sani da Bello Cisco. Dan Najeriya ne ni haifafan Kano mazaunin Jamus. Ina koyar da al'adun gargajiya na Hausa a nan ƙasar Jamus kuma ina harkar waka da entertainment saboda bamburi na shine na kai yare na Hausa next level. Kamar yanda muke ganin su da video su asake suna zuwa suna karban Grammy a America ko UK ina son yau ko ba ni ba wani a cikin Arab Bahaushen mu ya je wannan stage din nan to shi yasa nayi wani dabara nace okay tunda Allah ya bani dama ina amfani da kidodi na ɗan kudu international kuma ina saka al'adar mu na Hausa a ciki
if they give us vibe we go give them back they already know say we cool like a cat Ooh we are the minister of Gwamna All of them call my number Renke de de suna answer Basure de suna dancer Bamu de lefty Suna gamu alinda iketi Kepu de blow da ga josu
to wannan shi ne kokuri na yake so a ce yet yau akwai wasu Hausawanmu da suka tafi international yanda ake kira kaman naga Ado Gwanja an gaike shi American Alijita UK da shi da Alinuhu kuma kwanaki nan Fati Washa Alinuhu sun zo nan kasar Germany to haka nake so shekara na tsaye da wani abu ba su take waka ba sun ce to yanzu barkon ne dropping album ina na suke wakokin album ina kamar waka 13 zuwa 14 kuma a ciki akwai manyan mawakanmu na arewa akwai kuma manyan mawakanmu na kudu da kuma international ma
to daga cikin waɗannan wakokin da ko kuma wannan sabon album din da ka fitar dole akwai wanda za ka ce shi ka fi kauna wacce ce bakan damiyarka
gaskiya ina son wakokin album ina gaba daya amma kuma waka biyu zance ina son waka superstar wanda na gani da Ice Prince da kuma Niger to Germany saboda Niger to Germany shine sunan album din ma gaba daya kamar hijira da nayi daga Nigeria da shigo Germany kuma na samu experience a hanya da kuma nan to shi yasa wannan Niger to Germany nayi feature da wani mutane takwas a ciki kuma duka manya ɗan arewa ne kamar DJ AB Adam Zango Classic Soja Boy, Chizo, Diesel, and Thinking Midash. I'm a dick away in my name.
To shekaru da kimanin takwas da suka gabata, Cisco yayi hijira daga Najeriya a bulaguran da ke tattare da hawa da gangara, kafin daga bisani ya rikide zuwa shahararren mawaki a duniyar TikTok da ke nishadantar da jama'a daga sassan duniya. Sai dai duk da kokarinsa na ganin ya yada al'adun na Hausa. Cisco ya ce yana cin karo da wasu kalubale.
Kalubalen da muke samu da wannan ɗan Hausan mu. Kamar yanzu in kika ga ƴan Tanzania, kin ga ai musulmai ne, amma za ki ga abin da suke yi. Mun san mun matsalar addinin mu ya hana mu su abubuwa. Amma wannan mu kokarin mu da muke mutanen mu su daina zuwa suna kallon ɗan kudin nan mu dinga irin kwatanta irin abin da suke bidiyoyin su yana quality da menene mu ma namu a ce ya kai wannan level din amma idan muka yi kokarin wannan abin sai kiga zagi zagi ma kai ka kashe kuɗi kamar mu nan da muke turai wanda kuɗin mu ya fi na Nigeria value zaka kashe kamar 5000 euro dubu a Nigeria nawa ne miliyan 5 ne ko miliyan 5 da wani abu to sai kaga views din da zaka samu ba a baka wannan karfin gwiwa da zaka yi abu kamar zaki ga akwai ɗan bloggers to kalubalen da muke samu kenan ya kamata a ce a samu yanda muke gani ɗan kudin nan idan yau aka ce wani abu ya faru da nasu ko an ɗauko wani mawaki ana so a fito da shi zaki ga sun mai taron dangi sai ya kai wannan wajen amma mu daga kazo sai a fara jishi kamar ɗan Daudu jishi yana abu kamar mata yana kitso yana ne ba haka bane ba haka sana'a take amma ba wai ka kauce daga addinin ka ba ko al'adar ka
Ni da su da bambanci, big boy ne ni dan manci.
Daga bisani muryar Amurka ta tattauna da wasu daga cikin tawagar Cisco da suka fito daga sassa daban-daban na duniya. Inda da dama cikin annashuwa suka bayyana yanda suke jin dadin harshen na Hausa da kuma mu'amalar su da mawaƙin.
Okay, my name is Tony. I'm from Nigeria, to be precise, Enugu. I'm here with my brother Bilo and also my friend. Today is album party because I'm also a dancer. Yeah, there were people say that yeah, you're not from Hausa, so how do you understand Hausa? But I like the culture, so I'm here to support the culture.
So Tony yace duk da cewa shi ba Bahaushe bane shi dan Najeriya ne kuma yana sha'awar al'adar Hausawa shi yasa yazo yau domin ya bada goyen baya wato ga abokin shi kuma dan uwan shi wato Bella Cisco.
My name is Ogbole Moses, popularly known as Obawizi. I'm here to support my friend Bella Cisco. We are here for Pelo, we are Asa for Pelo, on the way from Italy, people of Germany.
Hello, I'm Freddie from Italy, and I'm a friend of Cisco since, I don't know, 3 years. I was with Cisco the first time.
Tati, sunana Frederica, ni asalin kasar Italia ce, amma kuma mun jima tare da Bella Cisco, wato wanda abokina ne kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda ke masa rawa a duka waƙoƙinsa da ya yi kuma yau na zo ne domin na mara mai baya na bada cikakken goyon baya na ga wannan album ɗin.
Hello, my name is Lukman. My artist name is Tony Togo Boy.
Tony ya ce, Bella Cisco abokina ne kuma ina aikin koyar da masu yi masa rawa. Ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da na fi so shi ne jirgin sama.
My favorite song on his new album, I think that is Girgisama, because I really love this song. Girgisama, ya isa, ay shine gaga. Girgisama, ya isa,
kokuti korana, ay shine gaga. Takeke, to a yayin da muke shirin sallama da Bella Cisco. Ya nada tabarman shirin yana mai jan hankalin sauran matasa.
Yanzu ne lokacin da ya kamata ce mu tashi, mu taimaka wa junanmu, mu yi supporting din junanmu. Yanzu ne lokacinmu, sauran yanzu kullum muna tsufa. Gobe za ku ga Bella da furfura. Shi wannan kokosa ya kama ni.
Nobody will soldier, conda lover. Nobody come check it over. When I sing you go down. Nobody will soldier, conda lover. Nobody come check it over. When I sing you go down.
Madalla. To masu sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Stuttgart na tarayyar Jamus.